Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 8 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Talata, Rasha ta ikirarin cewa ta karɓe ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai jami'an Ukraine sun ce dakarunsu babu gudu ba da baya. Babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki. Yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100. An kuma da ji cewa Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni 12 a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin kasar a jiya Talata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shiga matakin kada ƙuri'a zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa da ake gudanarwa a dandalin Eagle da ke Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma
aikin na asha wanda bisi Allah bai kamata ba a yi cikin aikin Allah, shi yasa gurgurin matasan an sa rubutu kan wani.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumar alhazai ta dakatar da wasu kamfanonin hajjin kasar saboda zarginsu da bada sunayen bogi a yayin rijistar maniyyata. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɓe ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an ƙasar Ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a kalaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar Rasha a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu na yankin. Bayan shafe makonni ana kai har-har a gabashin Ukraine, ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani bangaren yankin Donbas da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yakin da aka yi na hambar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kama shi a babban birnin ƙasar na Kiev. Zelensky a cikin jawabinsa na hoton bidiyo a jarar Litinin ya ce jarumanmu suna kan tungarsu a Severodonetsk. Magajin garin Alexandra Trux ya faɗa a gidan talabijin na Ukraine a ranar Talata cewa dakarunmu sun ƙarfafa matsayinsu kuma suna ci gaba da yaƙi. Jiya Talata, babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki, yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 zuwa 2.9 na shekarar 2022. Bankin ya ƙara da cewa akwai yiwuwar ƙasashe da dama za su fuskanci koma bayan tattalin arziki. Bankin ya zargi annobar coronavirus da haifar da yawancin matsalar, kuma ya ce mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine shi ma wani lamari ne. Haɗarin hauhawar farashin kayayyaki yana ƙaruwa a yau, in ji shugaban bankin duniya David Malpass a farkon rahoton. Rahoton ya ce wannan matsalar za ta ci gaba har tsawon shekaru 10 saboda raunin zuba jari a yawancin duniya tare da hauhawar farashin kayayyaki. A yanzu matsalar na tafiya har tsawon shekaru masu yawa a ƙasashe da dama. Akwai haɗarin cewa hauhawar farashin kayayyaki zai kasance mafi girma har tsawon wani lokaci. Babban bankin yana tunanin ci gaban duniya zai yi sama da kashi 3 cikin 100 a cikin shekarar 2023 da shekarar 2024 tare da hauhawar farashin kayayyaki a yawancin tattalin arzikin wasu ƙasashe. Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni 12 a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin ƙasar a jiya Talata, kamar yadda wata ƙungiya mai zaman kanta ta bayyana, yayin da ake ƙara nuna damuwa kan ƙaruwar hukuncin kisa a jamhuriyar musulunci ta Iran. Maza 11 da mace 1 waɗanda aka yanke hukuncin ko dai kan laifin mugun ƙwayoyi ko kuma kisan kai an rataye su ne da safiyar ranar Litinin a babban gidan yarin na Zahiddan dake lardin Sistabalustan dake kusa da yankin kan iyaka da Afghanistan da Pakistan. Kungiyar kare haƙƙin dan Adam ta Iran IHR mai hedikwata a Norway ta faɗa. Ta kuma ƙara da cewa dukkanin su ƴan tsiraru ne na ƙabilar Baluch waɗanda galibi suna bin tsarin sunna a musulunci maimakon shi'a da ke da rinjaye a Iran. Daga cikin mutane 12 an yanke wa shida hukuncin kisa bisa laifin da suka shafi muggan ƙwayoyi yayin da shida kuma aka yanke musu hukuncin kisa. Sanarwar ta ce babu ɗaya daga cikin hukuncin kisa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka rawaito ko kuma daga jami'ai a Iran.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shiga matakin kada ƙuri'a a zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa da ake gudanarwa a dandalin Igil da ke Abuja. APC ta shiga kada ƙuri'ar bayan 'yan takara 7 sun janyewa Ahmed Bola Tinubu da hakan ya kawo sowar samun tagomashi daga magoya bayansa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana.
Zaben da da aka fi ganin zafin sa tsakanin Tinubu da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo na gudana ne ta hanyar rubuta sunan dan takara akan takarda da alƙalami, inda aka yi ta dakatar da zaben don korafin wasu na neman kawo kumbiya-kumbiya a tsarin zaben ko ko neman karɓar alƙalami su rubuta wasu sunan a madadin su da ake gani yana iya kawo maguɗi kenan.
Sannan za a ci zaɓe a tsayar da ɗan kudin su ma su ɗana mu ma mu ɗana su ma su ɗana a haka Najeriya ya kamata ta zama. Ya za mu ke farin ciki da Bola Ahmed Tinubu kuma a ko'ina a shirye muke mu ba wa duk wanda aka bata wa rai hakuri a cikin jam'iyyar APC domin mu zo mu dangwalawa national leader a cikin wannan tafiya ta mu.
Barayin Bauchi Sunusu Baban Takku na daga magoya bayan Tinubu ya ce in an ba wa Tinubu dama tamkar biyan bashin taimakawa shugaba Buhari ne a zaben 2015. Yana mai mara baya ga kalaman Tinubu na cewa shi ya taimaka wa shugaba Buhari ya zama shugaban Najeriya.
Ko ni ne abin da yake nake zan yi ga Buhari? Ko ni ne? Kuma abin da ya kamata yake nan? Domin saboda kaga halacci wani abu ne. Shi dan Adam yana da daraja, yana da mutunci. In ma za ka cutar da shi, mutumin da ya baka alheri, in za ka cutar da shi ma ba za ka fito a fili ka nuna ba ka da haɗa shi ba. Saboda haka duk abin da ya faɗa a gona Tinubu ya faɗi daidai kuma abin da ya kamata ya faɗa kenan, kuma ko da ni ne haka zan faɗa. Mutumin da bai mai mana ba mu 'yan Arewa, bai mai mu Buhari ba, bai mai wa mu APC ba. A zo yau ana ta nema a ɗauko a haɗa shi faɗa da yaronsa. Shi yaronsa ne shi Osinbajo.
Gwamnonin Arewa na APC in banda Yaya Bello na Kogi da ke takarar na mara baya ne ga mulki ya koma kudu har ta kai ga ɗan takara gwamna Abubakar Badaru na Jigawa ya janye da marawa Tinubu baya. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce matsayar gwamnonin ita ce maslaha a jam'iyyar ta APC. Dogon yanayi mai tafiyar hawainiya na kaɗa ƙuri'ar jiha bayan jiha ya gajiyar da mutane da ba masu zaɓe ba suka riƙa ficewa daga dandalin, wasu kuma har barci ya share su. Shugaba Buhari ya fice daga dandalin gabanin fara kaɗa ƙuri'a, inda daga bisani wasu gwamnonin ma suka riƙa su lalewa. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da mahukunta a Najeriya suka ce suna gudanar da binciken gano mutanen da ke da hannu a mummunan harin da aka kai ma jami'ar Katolika a Najeriya na ran Lahadi. Harin da ya yi sanadiyar rayukan masu bauta da dama tare da jikkata wasu masu yawa. Yanzu haka dai ana ci gaba da baiwa waɗanda suka jikkata kulawa a cibiyoyin kiwon lafiya. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambol ya ziyarci ɗaya daga cikin wuraren da ake jinyar waɗanda suka jikkata domin jin halin da suke ciki.
Lady Lechison, see the cloth where we go church and I this just of here go to run come out. We no way. Miss Evana na back.
Ya daga cikin waɗanda aka harba a cocin ta ce ga tufafin da ta je coci da su a wannan rana ta ce a cikin cocin suka ji ƙarar bindiga ba damar fita kuma an harbe ta ga bayanta an harbe ta a hannu Mr. Benjamin da shi ma aka harba ya ce yana cikin cocin ne
Benjamin I went inside church it was at the closure period so we started hearing gunshot outside
Mr. Benjamin ya ce suna cikin coci ana batun tashi sai suka ji harbin bindiga harbin yana kusantar cocin wani ya leka don ya ga abin da ke faruwa sai ya ga mutane sun yi shiga burtu suna sanye da kayan soja sun rufe fuskokin su sai suka kwanta suka boye duk da boyewar da sun kai an harbe shi ga kafafu biyu
My name is John Gloria so after the governor father gave us the final blessing we heard a gunshot outside we were even thinking maybe is
Madam John Gloria tace imamin cocin ya albarkace su kenan a ƙarshen ibada sai kawai suka ji harbi a waje sai tsammanin abin wasar yare ne tace sai ni boye a ƙarƙashin kujera kowa yayi ta kansa harbin ya same ni a kafa harbin ya same ni a hannu harbin ya same ni a duwawu Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga garin Owo a jihar Ondo Nigeria
a gaida Hassan Umar Tambuwal Jiya talata dakarun kasa da kasa tare da sojojin Najeriya da Niger da kamar da kuma Chad sun ce sun kashe mayakan yan ta'adda sama da 800 cikin kimanin watanni biyu a yankin tafkin Chad mai fama da rikici. Kasashen hudu na yammacin Afirka da Benin ne suka sake kafa runduna a shekarar 2015 domin yakar kungiyar Boko Haram da kishiyar ta kungiyar IS da ke yammacin Afirka ISWAP. Rundunar haɗin gwiwa ta Multinational Joint Task Force ta ce ta kashe mayakan yan ta'adda 805 a tsibirin tafkin Chad da kuma yankunan da ke makwabtaka da su tsakanin ranakun 28 ga watan Maris zuwa 4 ga watan Yuni inda ta bayyana samun nasara ga har-haren da ta kai. Faɗin tafkin Chad mai girman fadama ya ratsa kan iyakokin Najeriya da Niger da kamar da Chad. Sannan Boko Haram da ISWAP sun kafa sansanoni a kananan tsibiran da ke cikin ta. Daga ƙarshe Amurka ta gargaɗin cewa za a mayar da martani cikin gaggawa idan Koriya ta Arewa ta yi gwajin makaman nukiliya. Irin wannan martanin, inji masana, dole ya haɗa da ƙarfafa tsaron Koriya ta Kudu, yayin da ake kai hari kan hukumomin China da Rasha, da kuma ɗaiɗaikun mutanen da ke goyon bayan shirin makaman nukiliyan Koriya ta Arewa. A birnin Seoul jiya talata bayan gana da mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu na farko Cho Hong-dong mataimaki sakatare da harkokin wajen Amerika Wendy Sherman ta ce za a mayar da martani cikin gaggawa da ƙarfi kan gwajin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa a wannan taro da aka yi a Vienna ran Litinin Rafael Grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ce Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin makamin nukiliya yayin da aka sake bude wata hanyar shiga ƙarƙashin ƙasa a wurin gwajin nukiliyar ta na Pyongyang.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Niger yayin da wasu kasashen duniya suka fara jigilar majiyata hajjin bana zuwa kasar Saudiya. Hukumar alhazai a jamhuriyar Niger ta dakatar da wasu kamfanonin hajjin kasar saboda zargin su da bada sunayen bogi a yayin rajistar maniyyata sai dai wasu daga cikin su suna cewa tangardar na'ura ce sanadin wannan al'amari Sulan Mumun Barma ya aika mana ƙarin bayani daga birnin Yamai
kamfanonin aikin haji kimanin biyar ne hukumar ta alhazai wato koho ta bada sanarwar dakatarwa bayan da tace ta gano su da tusa sunayen bogi a jerin maniyyatan bana lamarin da ke zama wani babban laifi a tsarin rajistar aikin haji wato system gaho shugaban hukumar alhashi ibrahim kai gama yayi mana karin bayani akan dalilan daukar wannan mataki
kamfanin da kuka dakatar da su sune agence de voyage al qawli agence de voyage garo hira agence de voyage al buraka agence de voyage point d ajan da voyage Darul Fikr wannan sun guda biyar kin muka samu da wannan layin layin toge da wannan aikin Allah kin aikin Allah ne aikin na asha wanda bismillah bai kamata ba aisha cikin aikin Allah shi yasa muka dauki matakan an sa rugobe kan wani
shugabar daya daga cikin kamfanonin da wannan al'amari ya rutsa da su Hajiya Hajara Garul Hira ta bayyana cewa kuskure aka samu wajen rajistar sunayen alhazan da take yi wa jagora tana mai kallon abin a matsayin wata kaddara
information ne cikin kuskure ne suka sa date de naissance et lieu de naissance sai sun kamance ba su sa suna ba shi dai ne mu problem ke mu mutum biyu na ce na ga komisar ya ci kaddara ne a gungun kaddara insha Allah kuma suna gani abin da za su yi yanzu na jira sakamako wajen ubangiji na da ni na san ban yi laifi ko guda ba na san kun ban iya cuta ba kuma ɗan kuhu sun sani kowa sani ban taba tai ni kai mutum ni bari kun ban taba bari mutum nan ya mai bai tai ba ban san komai ban ban yi aiki haji ba mun ga jaraba na dauka tun na san Allah ya kame
hukumar ta koho ta kara da cewa kai tsaye matakin dakatar da waɗannan kamfanoni ke shafar alhazan da suka yi wa rajista
duk wanda ya gande kamfanin da yake ciki an dakatar da ita kawai abin da ya mishi saura kawai an shi kudin shi kai wani kamfanin ya yi zuwa kudin shi ya dai wuri bai kure ba dan saboda ina cin zaba da kwana uku kuma bayan kwana uku zan kara bar kwana uku in Allah ya da don kuma na zato in dai kaza kudin ka hannunka duk da kake so saka take zuru sunanka kuma gwamnatin Arabia Saudi ya ba mu labarin cewa ko mun cike wannan gurbin 7,714 suna da musu kara mana
a nasu bangare kamfanonin Haji da Umara mambobin kungiyar ejoji ta ANAP na gab da kammala shirye-shiryen karshe kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar Alhaji Hassan Mani ya shaida mana
eh gaskiya komai na zuwa daidai alhamdulillah kasiran kuma muna nan muna ta rajista mahniyata na bana sai dai mu ce Allah ubangiji mai kowa mai komai dan albarkacin nabiyina wa habibina al-mustafa sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya sa mu yi aikin hajjin ga a cikin sa'a mu je cikin sa'a mu dawo cikin sa'a
a cewar shugaban hukumar alhazai a ranar 20 ga watan nan na yuni ne ake sa ran fara dakon alhazai zuwa kasa mai tsarki daga nan Niger ko da yake akwai yuwar samun canjin kalanda in ji shi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya hankali ya karkata kan babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya domin ganin wanda za ta tsayar takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa da sai dai wasu 'yan takara daga kudancin kasar na ganin da lauje cikin nan Assalamu alaikum Tun bayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da babban taron ta a makon jiya inda ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar a matsayin dan takarata na shugaban kasa a babban zaben shekara ta 2003 mai zuwa yan kasar suka yi ta dakon ganin yadda za ta kaya a jam'iyyar APC mai mulki domin ganin wanda zai fafata da Atiku a zaben mai zuwa yanzu haka kuma ana ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar ta APC a Abuja babban birnin kasar domin fitar da wanda zai yi nasarar daga tutar jam'iyyar a zaɓen mai zuwa daga cikin 'yan takara 23 tun gabanin ranar taron dai shugabancin jam'iyyar sun yi ta shige da fice domin ganin an sami sulhu tare da tasantawa kan ɗan takara ɗaya amma lamarin bai kai ga nasara ba an gudanar da taruka daban-daban tare da zimmar cimma daidaito inda daga bisani aka sami rahoton wata sanarwa da aka yi zargin ta fito daga shugaban jam'iyyar na ƙasa Abdullahi Adamu da ke cewa an yi matsayar sulhuntawa kan shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan to sai dai hakan ya kuma sabunta takaddamar inda nan take gwamnonin jihohi na jam'iyyar suka gana da shugaba Buhari suna kalubalantar wannan sanarwa kana kuma suka ce sun ma yi muwafaka kan cewa jam'iyyar ta fitar da dan takara daga yankin kudancin ƙasar to sai dai kuma ɗaya daga cikin gwamnonin wato gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wanda yana ɗaya daga cikin masu takarar ya yi fatali da wannan shawara ta takurorin nasa. Yana mai cewa duk wani yunkuri na fitar da shi daga cikin yan takara to tamkar wata barazana ce da kan iya haifar da rikici a jam'iyyar. Rashin cimma matsaya da daidaito a yunkurin na sulhu yasa jam'iyyar ta yanke shawarar gudanar da zaben fitar da gwani, inda wakilai 2,322 daga dukkan jihohin Najeriya za su kaɗa ƙuri'a domin zaben ɗan takara. Kafin lokacin kuma an baiwa dukkan 'yan takarar damar yin jawabi a taron, inda aka sami 'yan takara 9 suka bayyana janyewarsu daga takara. 8 daga cikinsu suka goyi bayan Bola Ahmed Tinubu, yayin da 1 ya goyi bayan mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo.
By the decision of my colleagues, the northern governors, that power was shifted to the south. I want to reconfirm my withdrawal from this race and invite all my supporters and delegates to support our father, our leader, Bola Ahmed Tinubu. Thank you.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Badaru Abubakar, ɗaya daga cikin 'yan takara na gaba-gaba, yake bayyana janyewarsa daga takara tare da goyon bayan Tinubu, bisa abin da ya kira matsayar da gwamnonin jihohi musamman na arewa suka yi da suka nemi a bayar da takarar ga yankin kudu. To sai dai a yayin da 'yan takara mafi akasari daga yankin kudu maso yamma suka soma janyewa Bola Ahmed Tinubu, lamarin bai yi wa wasu 'yan takara daga yankin kudu maso gabas daɗi ba, musamman la'akari da cewa 'yan yankin sun dade suna fafutukar samun wannan matsayin. Sanata Ken Inamani ne ya fara janyo hankali kan lamarin.
The party should maintain that justice, peace and unity. Justice in the sense that let us rotate or zone offices as we did on March 26.
Duk da yake Sanata Inamani ya yi jirwaye ne a kaikaice, ɗaya daga cikin 'yan takara daga yankin Obonnaya Anu, fitowa ya yi ƙarara ya bayyana lamarin a matsayin rashin adalci tare da zargin wata ƙullalliya da zurma gudu.
Now, Mr. President will be completing his tenure by 29th of May next year. Naturally, it should be somebody from the southeast. I'm not saying this because I'm from the southeast. Somebody from the southeast that will now replace him. And that will give the opposite of South versus North and Christian versus Muslim. And it will.
Yace a yanzu da shugaba Buhari zai kammala wa'adin mulkin sa ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023. Mata yayi a ce wani daga yankin kudu maso gabas ne ya gaje shi. Wannan zai kawo ƙarshen cece-kuce tsakanin kudu da arewa ko musulmai da kirista.
The Southwest has 8 years as president, 8 years as vice president. Can you the South, they have 8 years vice president and president. Where is the justice? Where is the justice?
Yankin kudu maso yamma ya yi shugaban ƙasa shekara 8, da kuma ya mataimakin shugaban ƙasa shekara 8. Yankin kudu maso kudu ya yi mataimakin shugaban ƙasa da kuma ma shugaban ƙasa tsawon shekara 8. Shin ina adalci a nan? Shi ma dai ɗaya ɗan takarar daga yankin, tsohon gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha, ya ƙara jaddada wannan buƙata, to amma kuma ya kasance mai jawabi na farko da ya danganta kansa da yankin arewa cikin harshen Hausa.
Arewacin Najeriya ku sararin tukuna, a tafiyar nan na san kuna so ku san cewar ba ku da wani masoyi wanda ya fi Rochas. Na so ku yi musu tambaya da tukuna, duk musulman takarar shugaban ƙasar nan, wallahi billahi lazim, ba su san matsalan arewa ba, ba su san darajar arewa ba, ni Rochas danji kan Sokoto na san matsalan arewa. Ku tambaye su guna, ku ma su tambaye da ya me kun taba yi na arewa, yanzu wato an zo siyasa sai ku tashi a sai kuna hankwaina a ce a baku Korea, ku yi mai da Korean. Ba ku sai mutum da ba sai yanzu yaudara ce kaku yada.
A lokacin jawaban dai alamu sun soma nuna nasara ga Bola Ahmed Tinubu, la'akari da ɗimbin 'yan takarar da suka janye masa. to sai dai kuma tunanin mutane da dama ya kuma sauyawa a yayin da aka kira mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo wanda shine dan takara na karshe da yayi jawabi sakamakon barkewa da sowa da filin yayi tare da dimbin jama'ar da ke rera waƙoƙin nuna kaunar su a gare shi lamarin da ma ya hana shi iya soma jawabin na tsawon lokaci zuwa lokacin hada wannan shiri dai tuni da aka soma kada ƙuri'a to amma kuma ba kai ga samun sakamakon zaben ba a shirin mu na makon jiya mun so mu kawo muku wata dambarwa a zaben fidda dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP a jihar Kano kafin lokaci ya yi mana halinta a yau kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Shehu Yusuf Kura dangane da wannan batu
bangare shine wani kaso dan kadan na wani babban bangare na wani babban abu saboda haka in mutum yana cewa yana da bangare to yana admitting ne fa ga kansa cewa ni wani abu na yaga daga cikin wani abu da yake babba babu wani bangare a Kano amma akwai shugabanci da Rabi'u ya tafi ya bari Rabi'u Kwankwaso wanda suke ikirarin su ne shugabanni kuma kotu saboda ba mu san yadda kotu take aiki ba mu san hujjojin da kotu ta dogara da su ba kotu tace eh su ne shugabanni to amma kamar inda nake so mutane su gane shugabanci iya daban a jiha kuma dan takarar ta ko kuma yadda ake fita da dan takarar ta daban al'ma'ana dai shine an yi zaɓe kowar jam'iyya daga ƙasa ta turo turawan zaɓe an yi zaɓe an fitar da Sadiq Wali ya ci zaɓe ya yi takara tare da Ibrahim Al-Amin Litin ya yi takara da Dr. Sangwani ya yi takara da Yusuf Dalla Dambata ya yi takara da mutane da yawa kuma dukkaninsu sun yarda da sakamakon zaɓen nan cewa Sadiq Wali shi ya ci zaɓe saboda haka gaskiya mursala babu fudancen bangare eh akwai wanda suke ganin cewa su ne suke shugabancin PDP a Kano amma zancen an yi zaben takarar gwamna an zaɓi Sadiq Wali babu wanda yake tantama akan wannan su kansu ba sa tantama akan wannan illa dai iyaka su ce ba su yadda ba ko kuma su ma sun yi nasu amma da sun yi nasu wannan ba ina nufin shi ne halastacce ba
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Jummi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice
Jiya Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɓe ikon kusan ɗaukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an ƙasar Ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a kalaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar Rasha a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu na yankin. Bayan shafe makonni ana kai harhara a gabashin Ukraine, ministan tsaron ƙasar Rasha, Sergei Shoigu, ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk. Wani bangaren yankin Donbas da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yakin da aka yi na hanbar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Jiya Talata babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki. Yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 zuwa 2.9 na shekarar 2022.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.